Babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, Boss Mustapha, ya sanar yayin gabatar da wata mujalla a hukumar mai taken kokarin gudanar da aikin magance cutar HIV/AIDS daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2021, cewa hukumar ta naka ta taka gagarumin rawa a shekaru 14 da kafuwarta wajen yaki da cutar da ke karya garkuwar jikin dan Adam. Akan haka, muka ji ta bakin Dr. Gambo Aliyu, babban director a hukumar da ke kula da masu dauke da cutar ta HIV/AIDS a Najeriya naka.
Shekaru 14 idan aka lura da shekara 10 ta farko Najeriya ta yi rawan gani, amma kuma idan aka lura da shekara 4 da suka wuce Najeriya ta yi rawan ganin da ba wata ƙasa a duniya da ta taba yi, musamman lokacin da ake da yaki da cutar COVID coronavirus. Ƙasashe da dama a duniya yaki da cuta da garkuwar jikinsu ya durƙushe saboda coronavirus, amma Najeriya da wasu ƙasashe guda shida sun dawo daidai wata ɗaya ko wata biyu bayan da ita coronavirus din ta fara addabar mu anan. Daga lokacin da aka yi lockdown, aka dawo daga lockdown da aka yi, to ƙasashe wasu sun dawo daidai. To Najeriya ita ta fi kowace ƙasa dawowa daidai watan Yuli da ya wuce da watan June da ya wuce na shekara da ta gabata. Amma ba wannan ne babban gagarumin nasarar ba. Babban gagarumin nasarar shine a shekarar da ta wuce babu wata ƙasa a duniya tsakanin ƙasashen da Amerika take tallafawa wajen wannan yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki da ta zaƙulo mutane wanda da ba a san da su ba, kuma da ba sa ɗaukan magani, aka kawo su ɗaukan magani kamar Najeriya.
A cikin watanni 18 da suka gabata, Najeriya ta kara kimanin mutane 400,000 da aka daura akan maganin, kuma mutum 1,000 daga cikin su sun fito ne daga yankin da aka fi daukar cutar. Shugaban kwamitin da ke lura da ayyukan masu dauke da cutar tarin fuka da cutar HIV/AIDS a majalisar wakilan Najeriya, Abubakar Sarki Dahiru, ya bayyana kudirin gwamnatin kasar na ci gaba da tallafa wannan bangare.
National Assembly aikinmu ne tabbatar da cewa mun founding wannan organization din, kuma wanda tun da muka zo aikin da muke yi kenan tare da Director General din, wanda akwai kamar last year kuɗi da ake nema wanda haɗin kai da Director General din da shugaban ƙasa, kuma yin kokarin sa budget wajen ₦300,000 wanda an yi, kuma an kawo kuma mu approving, kuma da zuwan shi sabon Director General din ya yi kokarin buɗe zonal offices. Haka ba da mutane duk magani sai da za a ɗauka Abuja, to amma yanzu ana kawowa za a raba su zuwa zonal offices su wanda kawowa kawai zai je nan wurin ya je a kwashe magungunan shi. Kuma yanzu muna da ainihin data na gaskiya na mutane da dalilin wata HIV/AIDS ba kamar da ba, wanda ana yi ne kawai cikin rububi.
Daraktan asusun ba da tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar SIDA a Najeriya, Eramus Mora, ya ce ƙasar na kan tubar cimma burin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa a gaba na 90-90-90, wato na tabbatar da cewa kashi 90 na masu ɗauke da ƙwayar cutar ta HIV sun san matsayinsu, kashi 90% na waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar suna kan magani, yayin da sauran kashi 90 na mutanen da ke karɓar maganin suna samun sauƙi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.